Hukumar zaɓe ta ƙasa a jihar Bayelsa na ci gaba da tattara sakamakon zaɓen gwamnan jihar da ya gudana a ranar Asabar a ɗakin taro na tattara sakamakon zaɓe da ke birnin Yenagoa, zaɓen da na kujerar gwamna da ya gudana a ranar Asabar a cikin wani yanayi na tashin hankali, misal akari da yadda wasu ɗan bindiga suka umarce masu kada ƙuri'a da su kada ma wani ɓangare baya. Haka kuma ɗan bindigan sun sace wasu ma'aikatan hukumar zaɓe a ƙaramar hukumar Ijaw ta Kudu, lamarin da ya tada jijiyoyin wuya kuma ya kawo tsaiko yayin zaɓuɓɓukan. Haka kuma manyan 'yan takara guda biyu, musamman Timothy Silva, ya zargi jam'iyyar PDP da cin zarafin mutanensa. Haka kuma 'yan jam'iyyar ta PDP, wato gwamna Doyi Diri, shi ma ya zargi cin zarafin mutanensa yayin zaɓuɓɓuka. Da hakan kuma na ji ta bakin al'ummomin jihar ta Bayelsa da suka yi zaɓen cikin tashin hankali, ga ma abin da suke cewa.
The results are not yet out, but with what we saw in the field today, Nigeria wants to practice democracy. Military should leave us. Police should.
Wannan yana cewa ne har kawo yanzu muna jiran a faɗi sakamakon zaɓen gwamnan jihar Bayelsa da muka zaɓa. Kuma abin da nake gani a jihar ta Bayelsa, tabbas idan muna son demokuraɗiyyar Nigeria ta ci gaba, to dole ne sai mun ɗebe hannun jami'an tsaro cikin lamuran zaɓe. Su ma 'yan sanda dole ne a ɗebe su idan ana son harkoki su daidaita a jihar ta Bayelsa. Kuma suna da hannu ga magudin zaɓe, ko da yake dai sun sha baƙar wahala sun yi kwanaki a kan titi. Ita kuwa wata 'yar jihar ta Bayelsa ta ce,
"This election was very fine and all the home policemen and army they did very well today."
Tana cewa ne suna Tami Joyi, ta ce zaɓen gwamnan jihar ta Bayelsa ya yi kyau, 'yan sanda da sojoji sun taka muhimmiyar rawa, sannan kuma na zaɓi wanda nike so ya jagorance ni a matsayin gwamnan jihar ta Bayelsa. Daga bisani kuma sun yi alƙawarin za su bani wasu maƙudan kuɗi bayan na jefa ƙuri'a, na neme su da yamma na rasa. Sannan kuma abin da ya ja min hankali shine naga suna baiwa kowa naira 5,500.
They shared 5,000 each person, 5,000.
Rundunar 'yan sandan Najeriya reshen jihar Bayelsa ta tabbatar da cewa an samu tashin-tashina a yayin zaɓen na kujerar gwamna a ranar Asabar da ta gabata. Rundunar dai ta ce ta samo ceto wasu ma'aikatan hukumar zaɓe da aka sace. DSP Asmin Busuwa shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa.
A safin jiya ne wannan abin ya faru, amma da muka turo 'yan sanda da sojoji da wayan suka yi ta damunsu a cikin wurin tekun, sun bi sun sake shi. Sun sake shi wanda aka kama shi ɗan aiki da INEC dai wanda aka kama dai sun sake.
Yanzu wani hali jihar take ciki, misali ana samun rahotanni nan da can kamar akwai damuwa, kamar menene kuka bincika yanzu?
Gaskiya zaɓe ya yi kyau, an yi shi a cikin lafiya, akwai ɗan matsaloli guri kaɗan-kaɗan wanda kuma mun magance shi.
Kamar can kan ruwa kuna da labari, kamar mutane na kuka ana samun matsaloli a can kan ruwa, ko ba ku samu labari har da
ke? An samu matsaloli amma ba abin da ba mu iya mun magance shi ba. Mun magance matsalolin da aka samu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Yenagoa, jihar Bayelsa, Najeriya.